salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau bakwai ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 24 ga watan Oktoba shekara ta 2020 miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, littafin da ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda suke da alaka da ainihin hukunce-hukunce, wanda kamar yadda kowa ya sani Bukhari da Muslim su ne mafi ingancin littafi bayan Al-Qur'ani a wajen ahlus sunna wal jama'a. Yau za mu tashi hadisi na 41 an Aisha radiyallahu anha.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا عائشة رضي الله عنها.
أنكر أودك عائشة الله يقارى متى يرد أم المؤمنين.
نعم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
تكي تشيوا ناكسن شي إنا يوم وانكا نيد منزو صلى الله عليه وسلم دقو فريا ايا ألو رأي ناكسن شي إنا وانكا نيد منزان الله sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahid daga ƙwarya daya
kila na junubu
kuma dukkan mu gaba daya masu janaba ne a lokacin ni ina da janaba manzo sallallahu alaihi wa sallam kazalika saboda haka sai mu yi wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ƙwarya guda daya. Kaga da wannan kenan ya nuna mana halaccin yin wanka mutum da matarsa. Mutum ya halatta ya wanka shi da matarsa da bokiti daya ko da ƙwarya daya, sannan kuma ya halatta ainihin ma'aurata su ga al'auran junansu. Wannan ba haramun bane a mahanga na shari'a. An fahimci wannan ko? Yawwa. Fa kana ya amuru ni fa attaziru, ya kasance yana umurta na sai in daura zani in daura gyauto.
Fa yubashirni,
sai ya rungume ni wa ana ha'idun alhali ina haila.
Wa kana yukhrij ra'suhu ilayya,
ya kasance yana fitar da kanshi zuwa gare ni wa huwa mu'takifun alhali yana itikafi.
Fa aghsilhu,
sai in wanke shi wa ana ha'id alhali ina haila. Sai in wanke shi alhali ina haila. To kaga wannan hadisi gashi dan takaitacce haka, amma kuma ya tattaro al'amura da dama, ya tattaro masail da dama. Daga cikin matsalolin da ya tattaro bayan wanda na yi bayani, akwai halaccin wato yin bayani akan abin da ake jin kunyan ambatan shi. Akwai wasu al'amura wanda ana jin kunyan ambatan su, amma kuma maslaha yakan hukunta a yi bayanin su. Kaga galiban mutane sukan ji kunyan ambatan abin da yake da alaka da saduwa, kamar abin da yake da alaka da janaba, amma a babin karantarwa babu laifi a ambace shi. Ana ambatan shi don a karantar da al'umma, a shigar musu da ainihin fa'idoji. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wanka da matarsa, kuma wankan janaba. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umurtan Aisha radiyallahu anha cewa ta daura zani, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rungube ta alhali yana haila. Alhali tana haila. Na batan gano wannan. To kaga duk wannan gaba daya ila zahiran mutum ya kalli abun kaman abu ne wanda ake jin kunya hambatansa. To amma irin wayannan abubuwa idan aka yi shiru a gare su za a yi asaran ilmummuka da yawa. To wannan shi ya hukunta a fito da irin wayannan abubuwa cewa manzon Allah yana yi. An gane? Saboda a samu ilimi a cikin su. Sannan kuma ga yanda manzon Allah ke mu'amala da iyalansa akan wannan bangare din. Wa manzon sallallahu alaihi wasallam yana fito da kansa zuwa ga Aisha radiyallahu anha alhali yana itikafi. An gani? Tace sai in wanke shi alhali ina haila. kenan mai itikafi in ya fitar da kanshi daga masallaci an gane ya fitar da kanshi zuwa waje shin za a sanya cewa yayi kuskure za a sanya itikafin shi ya lalace kenan mutun ya fitar da kanshi daga cikin masallaci ba a sanyawa daga cikin cewa wa itikafin shi ya lalace itikafin yana nan misali zuraka hadisin yana nuna mana wato al'amura da dama kamar yanda na faɗa sannan kuma hadisi yana nuna mana cewa idan mutun yana so yayi mu'amala da matarsa idan tana al'ada in tana al'ada ita mace mutun yana so wato yayi wasa da ita domin biyan bukatunsa to mutun zai sanya ta daura ainihin zani in ta daura zani sai yayi wasa da saman jikinta wannan shine abinda zahirin abinda hadisin yayi nuni an gane ko inda yace fa kana ya amuru ni fa attaziru ya kasance yana umurta na sai in daura zani daura farjalli sai ya rungume ni ina haila an gane wannan ko kaga anan wajen ta daura zani sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi wasa da saman jikinta an gane wannan ko to shin yana halatta ga mutum idan matar shi tana al'ada yayi wasa da kasan jikinta ba tare da ya take ta ba ko kuma haramun ne mutum yayi wasa daga tun daga cibiya har zuwa ainihin gwiwa na ainihin iyalinsa idan tana al'ada to wannan matsala ne wanda malamai sun tattauna a kansa an gane wannan ko malamai sun yi sabani dangane da mutum ya rungumi mace tana haila shin ya halatta kuma in ya halatta a rungume ta menene abin da yake halatta mutum ya taba ga matar shi idan tana al'ada Imam Malik yana cewa da Imam Shafi da Abu Hanifa Allah ya musu rahama lahu min hama fawqa al-izar faqat kawai abin da ya samu ya taba a jikinta shine abin da yake saman jautu kawai idan an ce saman jautu kenan daga tun daga saman cibiya zuwa saman jikinta baya halatta ya taba daga cibiya zuwa kasa kamar yanda muka ce wannan shine fahimtar imamuna Malik da Shafi'i da Abu Hanifa sannan Sufyan al-Thawri da Daud al-Zahiri Allah ya musu rahama su suna cewa innama yajibu alayhi an yashtaniba mawdi'a dami fakat kawai yana wajaba a gare shi ya nisanci wajen jini ne kawai an gane kenan a wajen wayannan bayin Allah Sufyan al-Thawri da Daud al-Zahiri su suna ganin wajibi ne ga mutum ya nisanci wajen jinin ina ne wajen jinin shine farji an gane amma mutum yana iya wasa da ko ina a jikin mace kawai baya halatta ne ya take ta a wajen farji kawai baya halatta yayi wasa da wannan wajen farji saddalin zari'a an gane wannan ko to menene dalilin da ya sanya wayannan malamai suka yi sabani to malamai suka ce dalilin sabaninsu wato sun duba ainihin wato akwai zahirin hadisai da suka zo kan wannan matsala din an gane wannan ko da kuma ihtimalat ko kuma ihtimali wanda ke cikin mafhumi na ayan nan na haila amma hadisai akwai hadisan da suka zo kuma hadisan sun inganta duk da akwai wasu daga cikin su masu rauni akwai hadisi an Aisha da Maimuna da Ummu Salma Allah ya kara musu yadda cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam kana ya amuru idza kanat ihdahunna haidan an tashudda alaiha izaraha thumma yubashiruha manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurni idan ya kasance daya daga cikin su tana al'ada ta daura ainihin jautu a jikinta sa'annan sai ya rungume ta an gane ku kuka ce anan wajen kenan annabi yana umurni al'amru yaktadi maza al-wujub tunda an ce kana ya amuru idza kana ihdahunna haidan an tashudda alaiha izaraha ya kasance yana umurni idan daya daga cikin su mai al'ada ne ta daura jautanta a gare ta thumma yubashiruha sa'annan ya rungume ta an gane hadisin nan hadisin Aisha Imam Ahmad ya fitar da shi da Darimi الكتاب الطهارة باب مباشرة الحائض. بخاري يبتدى شيء الكتاب الحائض باب مباشرة الحائض. أنقالي sannan Abu Dawud ya fitar da shi, Abu Dawud At-Tayalisi ya fitar da shi da Imam Ahmad da Darimi da sauran malamai. A takaice dai hadisi ne ingantacce, sannan kuma hadisi ya zo daga ainihin Sabit bin Qais cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay bil ha'id illa nikah, ku aikata komai da mai haila sai dai saduwa ne kawai za ku bari. Menene sababul wurud na wannan hadisin? Wato wannan hadisi dalilin maganar shi, hadisin ya zo, irin wannan hadisi ya zo daga Anas bin Malik radiyallahu an cewa innal yahuda kanat idha hadat minhunna minhum imra'ah, innal yahuda kanat idha hadat minhumul mar'a, lalle yahudawa sun kasance idan mace ta yi haila daga cikinsu, akhrajuha min albayt, sai su fitar da ita daga gida, walam yu'akiluha walam yusharibuha walam yujabiuha, ba za su ci abincinta ba, ba za su sha wani abin shanta ba, sannan wani mu'amala ba zai hada su ba a cikin wannan gida din. Da zarar tana al'ada, wani mu'amala ba zai hada ta ba a wannan gida din. To saboda haka sai aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da haka, shin shi ma musulunci yana goyon bayan abinda Yahudawa suka faɗa ne, ko kuma musulunci ya saba mu wannan? Shine sai Allah ta'ala sai saukar da wannan aya inda Allah ke cewa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid, suna tambayanka dangane da ainihin haila. Qul huwa adhan, ka ce musu wato kazanta ne, ka ce musu najasa ne, dan shi kalman azan yakan dauki duk wani abu mai cutarwa, sannan kuma yakan dauki ma'anar najasa. Ka ce musu shi haila azan ne shi, an gane najasa ne shi, kuma yana cutarwa. Fa atazilu nisaa fil mahid, ku nisanci mata a wajen fitan haila. An gane wannan ko? Shi kalman mahid yakan dauki hailan kanshi, kuma yakan dauki wurin fitan haila, yakan dauki lokaci na fitan haila. To anan wajen yana nufin maganan farko, suna tambayan ka game da haila, ka ce musu wannan haila najasa ne shi ko cuta ne shi, ku nisanci mata, an gane ko, a wurin haila. Idan mata suna al'ada, ku nisance su a wurin haila, ku nisanci saduwa da su. Wasu malaman kuma sun fasara, suna tambayan ka game da haila, ka ce musu haila najasa ne, ku nisanci mata in suna haila. An gane wannan ko? Zuwa dai karshen karshen aya din. To anan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce jami'uhunna fi buyut, an gane wato ma'ana ku take su a cikin gidaje. An gane ku? Wato ku aikata kowane irin abu banda saduwa. Jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla shay ghayran nikah, ku take su a cikin gidaje, ko ku yi alaka da su. Jami'uhunna anan ku yi alaka da su a cikin gidaje, ku zauna tare da su, ku zauna a shimfidan su, ku yi wasa tare da su. Wasna'u kulla shay, ku aikata kowane irin abu tare da su. An gane ko? Ghayran nikah, in ba saduwa ba. Kenan kaga da wannan magana, wato a aikata komai da mace sai dai me? Sai dai saduwa kawai. Imam Muslim ya ruwaito wannan da Abu Dauda da sauransu. Sannan an karbo daga sashen matan manzo sallallahu alaihi wasallam suke cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min al-ha'ib shay'an, ya kasance in yana son wani abu game da mace mai haila, alqa'a la farjiha sauban, yana jefa ainihin tufafi ga farjinta, wato ma'ana yana lullube gabanta. Summa sana'a ma arad, sannan sai ya aikata abin da yayi nufi. An gane wannan ko? wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi al-Allama Nasiruddin al-Albani ya inganta shi mai san karin bayani ya duba Adabul Zifaf na Nasiruddin al-Albani daga cikin malaman da suka karba hadisin nan akwai Ibn Hajar al-Asqalani akwai Imam al-Baihaqi akwai Ibn Abdul Hadi an gano wannan ko to sannan akwai hadisi na Mu'adh bin Jabal radiyallahu an cewa shi Mu'adh nan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ma yahillu lirajuli min imra'atihi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda yake halatta ga namiji game da matarsa wa hiya ha'id al-hali tana haila fa qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma fawqa al-izar abinda yake saman jautu kaga wannan shine abinda yake halatta kenan abinda yake kasar jautu fa bai halatta ba kaga zahirin wannan hadisi idan mutum yayi wasa da kasan jautu na mace yayi haramun to wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi amma fa shi ma da kansa ya da hadisin yace a cikin isnadin hadisin akwai Baqiyatu bin al-Walid Imam al-Baihaqi yana cewa malamai sun yi ijma'i cewa ala annahu laysa bi hujja cewa shi wannan Baqiya bin al-Walid ba hujja bane shi sannan kuma gashi Sa'id bin al-Aqdash majhul al-hal an gane wannan ko to a take cire hadisin bai inganta ba ta bangaren isnadi da a ce hadisin ya inganta ta bangaren isnadi da ya zama to hujja cewa samsam baya halatta mutum yayi wasa da matarsa tana al'ada yayi wasa da kasan jikinta sai dai yayi wasa da saman jikinta an gane bayan ta daura ainihin zani a gare ta to kaga kamar yanda muka faɗa malamai sun yi sabari akan wannan saboda wannan dalili din sannan Abu Dawud ya rawaito daga Aisha cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata lokacin tana al'ada manzo Allah ya ce mata ikshifi an fashiziki kiyaye ainihin cinyoyinki Allah take cewa fa kashaftu sai na yayi cinya na fa wada'a khaddahu wa sadrahu ala fakhidhi sai ya daura kuncinsa da kirjinsa akan cinya na wa hanaitu alaihi sai na karkata zuwa gare shi an gane ita ta ainihin karkata zuwa ga manzon Allah hatta da fiya har sai da manzon Allah ya ainihin biya bukatarsa sallallahu alaihi wasallam sai da manzon Allah ya dumama jikinsa wa kana qad auja'ahu al-barad ya kasance sanyi ya tsananta masa a lokacin na ba san gane wannan kaza shi wannan hadisin kuma muka duba shi ya nuna mana me manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki yaye cinyanki take cewa sai na yaye cinyana sai annabi sai ya daura ainihin kuncinsa da kirjinsa akan cinyanta ita Aisha ta ainihin karkato da jikinta zuwa gare shi an gano wannan ko har sai da manzo Allah ya biya bukatarsa har sai da ya dumama jikinsa ya kasance sanyi ya tsananta masa a wannan lokacin kaga irin wannan hadisi zaka ga mutanen da suka jahilci al'adu na Larabawa ko kuma suka jahilci al'adun jama'a zaka suna kawo irin wayannan hadisai sai kaga sun yi amfani da hankalinsu da tunaninsu mai rauni sai su karyata irin wayannan hadisai na sha jin mutane masu fahimta irin na akalaniya masu yin amfani da hankali su rusa nafsi ko masu amfani da ra'ayi su rusa nafsi suka yi amfani da irin wayannan hadisan sun ce kaga wani hadisi an ci mutunci an ci fuska na manzo sallallahu alaihi wasallam wani ma sai ga ya fashi da kuka ce wallahi ban taba ganin inda aka ci mutuncin annabi ba kamar wannan hadisi yanzu zai yiwu a ce wannan magana gaskiya ne sai ga mutum nan tace sai ya karyata hadisi ingantacce saboda ra'ayin shi mai rauni ko saboda tunanin shi wanda yake mai rauni ina ba san gane wannan to da yawa zaka suna yin haka na taba jin wani malami wato dan Ashabul Kahf wanda yake da'awan shi ne shugaba na Ashabul Kahf an gane wanda wannan malami idan zamu yi ma ƴan Qadiriyya adalci zamu ce wannan malami ba dan Qadiriyya bane shi, amma yana jingina kansa zuwa ga gidan Qadiriyya. Zance ne gaskiya abin da ya kamata malamin ya fito ya gaya wa duniya kawai shi dan Shi'a ne, kawai burin sa cin mutuncin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata hadisan da suka inganta a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gano wannan ko duk wani abu wanda yake da alaka da Shi'anci zaka ga wannan bawon Allah yana kariya gare ta, duk wani abu wanda yake da alaka da sunna zaka ga wannan bawon Allah yana kokari ya kushe wannan abun. Amma fa yana da awon shi dan Qadiriyya ne, dama in Qadiriyya in Shi'a ne, kaga in Qadiriyya ba in Shi'a bane, duk da in Qadiriyya muna kallon su a matsayin in bid'a ne su misali, saboda sun kirkiro wasu abubuwa sun jingina a cikin addini. Amma kuma hadarin da ke tattare da Shi'anci ya ninninka hadarin da ke tattare da ainihin yan Qadiriyya, dukansu gaba ɗaya suna da hadari, amma kuma a aqidar Shi'anci ya fi hadari. To wannan bawan Allah wai yana so ya hada guda biyu ne, shi dan Qadiriyya shi kuma dan Shi'a. Alhali su yan Qadiriyya sun yarda da littattafan hadisi gaba ɗaya, yan Qadiriyya ba sa ƙaryata Bukhari, ba sa ƙaryata Muslim, ba sa ƙaryata Abu Dawud da sauransu. Yan Qadiriyya ba sa wulakanta hadisan Annabi yanda wannan bawan Allah ke yi, ba sa zagin sahabban manzon Allah yanda wannan bawan Allah ke yi. To wannan bawan Allah ya rabe ne da gidan Qadiriyya dan ya cima ya cimma ainihin burin sa. To daga cikin abubuwan da naji daga wannan bawan Allah mai mummunan aqida ta Shi'a, wato ya kawo cewa irin wannan abu cin fuska ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya za a yi a ce Aisha ta yaye ainihin cinyanta, manzo sallallahu alaihi wasallam ya jingina a cikin cinyanta? To anan abin da ya kamata mu mai raddi farko shine muna kiran wannan bawan Allah ya karanci al'adun mutane tukuna, ya jahilci al'adu. Akwai wasu abubuwa wanda mu a wajen mu fadin shi abun kunya ne, su kuma Larabawa fadin su ba abun kunya bane, su Farisawa kila zai iya yiwa abun kunya ne ko ba abun kunya bane. Kafin malami ya yanke hukunci ga wasu mutane wanda al'adan ba irin nasu bane, to ya kamata ya san al'adan wayannan mutane. To ina ganin wannan bawan Allah mai da'awar shi ne jagora na ne Ashabul Kahf. An gano wannan ko? To wannan bawan Allah yana da jahilci na al'adar Larabawa. Yanzu shi Balarabe ya rungoma ce, ana cikin tafiya kan titi yana iya rungoma matar shi. Wasu Larabawa ba sa ɗaukan abun a matsayin wani abu, yana iya riƙe hannun matar shi yana tafiya, yana iya sumbantar matar shi yana tafiya, matar shi ce. Ina ba san gane ga al'adar Larabawa, dan mutum ya riƙe hannun matar shi suna tafiya tare ba wani abu bane. Ga al'adar Larabawa, dan mutum ya sumbanci matar shi suna tafiya ba wani abu bane. Haka ne ko? Zaka ga suna aikin hajji, wato ya riƙe hannun matar shi suna tawafi tare. Mu 'yan Najeriya haka muke yi? Shin dan Najeriya in ba wai wanda ya fita waje ba ya je yayi karatu a kasashen Larabawa, shin kuna iya ganin dan Najeriya yana jerantawa da matar shi kafada da kafada, musamman Bahaushe? Kaga ba a ganin haka. Shi Bahaushe in zai tafiya matar shi na can nesa, shi ma shi yana bayanta suna tafiya, yana da wuya ga suna tafiya a jere. Allahumma sai dai Bahaushe wanda ya tafi kasashen waje yayi karatu. To akwai wasu abubuwa kamar yadda na faɗa wanda abun kunya ne a ƙasar Hausa, ba abun kunya bane a wajen Larabawa. Ina fatan gane wannan. Dole ne mutum ya san irin wannan abubuwa domin ya bambanta. An gane? Su Larabawa dan sun faɗi wannan cewa na yaye cinya na ga mijina ba abun kunya bane. In ka ce kuma abun kunya ne, ka kawo daga cikin al'adar Larabawa da suka faɗi cewa abun kunya ne yin haka, ka kawo nafsi daga cikin mangarin su. In ba kawo ba, kenan ka zo ka auna al'adar Hausawa ne da al'adar Larabawa, kuma a nan wajen ka yi kuskure mai girman gaske akan wannan al'amari, kuma ya nuna ka jahilci al'ada, kana fassara hadisi da al'adan garinku kenan, kana fassara hadisi da al'adan Kano, alhali kai kuma ka san wannan hadisi yar Madina ce. Ina fata yan uwa suna fahimta na. To da haka, sannan bayan kasancewar shi al'adan ainihin Larabawa, sannan kuma yana daga cikin karantarwa. A nan wajen babu karantarwa ne, abu ne wanda kila zaka ce ana jin kunyar ambatansa. amma a wajen karantarwa wani lokaci kan zama dole a yi bayanin sa saboda a bayyana ma al'umma abinda suka jahilta ina ba ta gano wannan to saboda haka a cikin nan wajen babu wani cin fuska kamar yanda suke fara inda akwai cin fuska da manya-manyan malaman duniya da tintin za su yi rabin shi akwai malamai wanda sun fika sanin darajar manzo sallallahu alaihi wasallam manya-manyan malamai wanda sun yi sharhi ga sahih al-bukhari sun yi sharhi ga muslim da wasu littattafai ba su taba kiran wannan cin fuska ga manzo ba kamar yanda ka faɗa ya nuna lalle kai ka jahilci addini ko kuma kana da wata mummunan manufa na yada aqidar shi'anci na baci na batanci ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi dai wannan hadisi kun ga ya nuna mana halaccin ainihin namiji ya wasa da matar shi ko ina an gane wannan ko wurin kawai da aka haramta mai shine kada ya wasa da gabanta ko kuma ya take ta kawai to wa'annan suna kaɗan daga cikin hujjoji da kuma dalilai da ya sanya malamai suka yi sabani dangane da mace mai al'ada shin tana al'ada mutum na iya wasa da dukkan jikinta ko akwai wasu wurare da aka iyakance to mutanen da suka dogara da wannan doran ayan alqur'anin wanda shi ma ayan yana da ainihin wato ihtimal shine inda Allah ta'ala ke cewa a qul huwa azan fa atazilun nisaa fil mahid an gane wa yas'alunaka anil mahid suna tambayanka game da haila kace musu hailan nan kazanta ne ko najasa ne fa atazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata in suna al'ada an gane wannan ko to sai wasu na ganin zamu dauki ayan ne alal umum idan mata suna al'ada wato an nisance su gabaki daya illa ma khassahu dalil sai dai abinda dalili yayi takrifi idan mace tana al'ada dukkan ta gaba daya an nisance ta sai dai abinda dalili ya nuna wato mutun na iya yin wasa da shi ko kuma yana daga cikin babun al'am ne urida bihil khas idan al'am ne urida bihil khas to yana da fasarar shi in kuma za a dauke shi ne alal umum sai dai abinda dalili ya taksisin shi shi ma yana da ma'anar shi saboda Allah ta'ala ya ce qul huwa azan kaga tunda aka ce qul huwa azan ya zamanto wato kenan wal aza shi aza din nan yana kasancewa ne a wajen jini ko tunda aka ce qul huwa azan kace shi abin kyama ne najasa ne ina ne abin kyaman sauran jikinta ne abin kyama ina ne abin kyaman shine wurin da jinin ke fita kawai an gane wannan ko wurin da jinin ke fita shine abin kyama to saboda haka wurin da aka hana mutum yayi wasa da shi in tana al'ada shine wurin da jinin ya fita idan muka dauki wannan qul huwa azan an gane amma mutumin da yake fahimtar ayan a matsayin umum gaba daya an gane ko ya dogara da fa atazilun nisa fil mahid kawai ku nisanci mata in suna al'ada sai ce kenan idan suna al'ada ku nisance su a ko ina sai wurin da hadisi ya ware shine hadisin da ke cewa ta daura ainihin gyauto a jikinta yayi wasa da saman jikinta an gane wannan ko to suka ce za mu dauki wannan aya alal umum an gane ko har sai an samu dalilin da ya taksisin shi suka ce dalilin da ya taksisin shi shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya taksisin ma fokal izar abinda yake saman gyauto saboda ga hadisi an gane malaman usulul fiqh sun yarda cewa ana taksisul kitab bi sunna an gane wannan ko amma masu ganin cewa shi wato shi wannan aya qul huwa azan fa atazilun nisaa fil mahid yana daga cikin babun al'am urida bihil khas su sirrin jayar da wannan aya suna ganin cewa wato abinda ke kasa da ainihin gyauto ne kawai mutum zai yi wasa da shi amma abinda ke saman gyauto shine mutum zai yi wasa da shi amma abinda ke kasa mutum ba zai yi wasa da shi ba an gane wannan ko to kuma wasu malamai suka tsaya tsakiya suka ce wato hadisin da yayi nuni akan hani shi hadisin da yazo akan hani yana magana akan karhanci ne hadisin kuma da ya bada dama cewa a aikata komai da mace sai dai saduwa yana nuni akan halacci an gano wannan ko suka ce dalilin su hakika hadisi yazo dake nuna cewa babu wani abu a jikin mai haila wanda yake najasa sai dai wajen jini kawai wannan saboda wato akwai hadisi wanda aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha radiyallahu anha manzo Allah ya tambaye ta cewa ta mika mai dan karamin da duma alhali tana al'ada da duma wanda ake sa shi daidai wajen goshi to sai manzo Allah ya ce a sai ita Aisha radiyallahu anha take cewa inni ha'id lalle ina al'ada ita kenan tana fahimta irin fahimta na wasu masu ganin cewa idan mace tana al'ada dukkan jikinta gaba daya najasa ne shi sai tace ni ina al'ada sai manzo Allah yake ce mata inna haidataki laysa fi yadiki lalle hailanki baya hannunki lalle hailanki baya hannunki a gane ku kenan kenan haila baya hannu ina haila yake kenan haila yana nan gurin fitan haila din an gane ku kuma hadisi ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana turo kanshi zuwa ga Aisha radiyallahu anha tayi masa kum kaga da a ce hannunta al'ada ne da ce hannunta da jisa ne da manzo Allah ba zai yi ba sannan kuma ga hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanallah innal mu'mina la yanjus subhanallah ai mu'mini baya najasuwa kaga da wannan sai muka fahimci menene sai muka fahimci ita mace mai al'ada jikinta gaba daya mai tsarki ne kawai wurin fitan hailan shike da matsala kawai shine baya halatta mutum yayi wasa da shi an gane wajen shi jinin haila najasa ne bil ijma sannan kuma ana jin tsoro idan mutum yana wasa da wannan waje zai iya fadawa sannan ana jin tsoro idan mutum yana kallon wannan waje zai iya kyamatar wannan mata saboda wannan jini da ke zubowa abin kyama ne misali an gane wannan ko to kaga da wannan kenan kuma ka duba hadisan zamu ga cewa abin da yake rin jaye shine cewa mutum na iya wasa da matar shi a ko ina in tana al'ada sai dai kawai ya nisanci saduwa da ita saboda annabi ya ce isna'u kulla shay illa nikah ku aikata kowane irin abu sai dai saduwa ne kawai ga kuma hadisin da muka kawo wanda Nasiruddin Albani ya inganta cikin adabu zifaf cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana bukatar matarsa yana jefa ainihin wani kyalle haka ga wajen ainihin gabanta sa'annan sai ya aikata abin da yake so na ainihin wasa da ita kaga ya kara tabbatar mana da wannan magana na isna ukulla shay illa nika ku aikata kowane irin abu sai dai saduwa kawai ina ba san gano wannan kaga wannan kenan kaga ya nuna mana kenan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam da yake umurtar Aisha ta daura zani sa'annan ya rungume ta alhali yana al'ada an gane wannan umurni ba na dole bane da a ce umurni na dole ne da manzo sallallahu alaihi wasallam a wani waje ba zai aikata sabanin haka ba tunda annabi a wani waje yake sanya elle a kasan jikinta a wajen gabanta sa'annan kuma yayi wasa da sauran jikin gabaki daya an gane wannan ko yayi wasa da ainihin saman jiki da kuma kasan jiki to wannan dalili ne akan cewa wancan umurni ya tashi daga wajabci ya koma ainihin mustahabbanci kenan mustahabbi ne a daura zani amma kuma ya halatta ya zama to ba a daura zanin ba a dan sanya kyalle a daidai wajen gaba sa'annan ayi wasa da dukkan jiki gabaki daya an gane ko amma idan mutum ya zamanto yana jin tsoro fa yana da irin karfin sha'awa wanda daga wannan wasa din zai iya fadawa fa kaga anan wajen sai ya nisanci ainihin wasa da ita a kasan jikinta saboda saddu zari'a ma adda'il alharam fa huwa haramun ha ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajibun abinda barin haramci bai yiwuwa sai an bar shi to bari shi ya zama wajibi tunda idan har ta bude jikinta kawai ya sa kyalle a gabanta idan yana wasa da ita wannan wasan zai iya janyowa saboda yana da karfin sha'awa har ya fada ya take ta kaga anan wajen ya aikata laifi mai girma anan wajen wato wajibi ne a gare shi ya bar yin hakan sai ya sanya ta daura zani sai ya wasa da saman jikinta kai idan sha'awar shi ya kai tsananin da koda ta daura wani abu a ainihin saman jikinta din a ta daura wani abu din ta daura zani a jikinta an gani ya zama to yana da karfin sha'awar da daga yin wasa da ita a hakan zai iya fadawa to anan shi ma ya zama to wajibi ya nisance ta kowa shi ya fi sanin kanshi ina fatan gane wannan tunda kowa shi ya fi sanin kanshi sai mutun ya amfani da yanayin yanda yake sai ya hukunci al-fatwa tuqaddaru zamanan wa makanan wa ashkhasan wa ahwalan wannan wajen al-fatwa tuqaddaru ashkhasan kowa ya duba irin shakhsiyarsa sai ya ba kanshi fata wanda ya dace Allahu a'lam na'am na'am to na'am al-hadithu sani wal 40
bismillahir
rahmanir rahim
an Aisha radiyallahu anha qalat
an karbo daga Aisha Allah ya kara musu yadda ta ce
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya take fi hijri
manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jingina a cinyata
ya karau alqur'ana wa ana haili
sai ya karanta alqur'ani alhalin ni ina haila an gane kaga wannan ya ƙara tabbatar mana da magana annabi yana jingina a cinyar Aisha radiyallahu anha ya karanta qur'ani alhali yana al'ada alhali tana al'ada afwan an gane wannan ko to wannan ya nuna mana wato jikin mace mai haila ba najasa bane najasan kawai shine wurin fitan haila shi ma a lokacin da hailan ke fita din an gane wannan ko to saboda haka a wato mace tana al'ada manzo Allah ya kwanta a jikinta ya karanta alqur'ani to wannan tunda har manzo Allah ya karanta qur'ani a jikin mace mai haila yana kwanci a jikinta ya karanta qur'ani yaya hukuncin ita mace tana al'ada ta karanta alqur'ani shin haramun ne kenan kaga babu wani nassi da ya fito karara ya nuna cewa mace tana al'ada kada ta karanta alqur'ani an gane duk da cewa ibnu daqiqil id rahimahullah ya wato shi a cikin istinbadin sa ga wannan hadisin ya wato ya haramta karatu alqur'ani ga mai haila an gane cewa ai wasu mutane malamai sun ce tunanin da ainihin mutane ke yi cewa ita mace tana al'ada ba za a karanta qur'ani a jikinta ba dalili ne akan cewa ita ba za ta karanta qur'anin ba an gane shine irin kokarin istinbadin da yayi amma istinbadin bai fito fili ba dan abin da ya shafi haramci wato hukunci ne na shari'a baya halatta wato a fito a haramta abu ba tare da an samu nassi karara wanda ya nuni akan haramci ba Allah ta'ala shike da iko ya haramta ya halatta idan ka ce mace mai al'ada haramun ne ta karanta qur'ani sai mu ce da wani aya ko da wani hadisi an gane ijtihadi ne na malamai ko malamai sun yi sabani akan shi kuma sannan dalilan masu haramtawan bai fito karara akan al'amarin ba kuma sun dogara da wasu nusus wanda ba su inganta ba ina ba san gane akwai wani hadisi da suke kafa hujja da shi da'ifi ne sosai shine hadisin da ke cewa al-ha'id wal junub la yaqra'ani shay'an min al-qur'an mace mai haila da kuma mai janaba ba sa karanta wani abu daga cikin qur'ani kaga da wannan hadisi ya inganta da zai zama to dalili mai karfi wajen haramtawa mace mai haila da mai janaba wajen karatu al-qur'ani amma tunda babu nassi karara kan matsalan wato sai a tsaya kan asali al-aslu baqa'u makana la makana asali shine komai ya tabbata yanda yake an gane baya tashi daga yanda yake sai an kawo dalili akan haka ina ba san gane wannan to ga ita mace mai haila wato jikinta mai tsarki ne tufafinta mai tsarki ne wato kawai iyakacin wurin fitan haila da kuma shi jinin haila din shine malamai suka yi magana cewa su ne suke da matsala a daidai wannan lokaci din saboda haka a nan wajen kenan a idan mutum matacci tana al'ada idan yana ganin cewa shi masha Allah wato koda yayi wasa da ita a ko ina a jikinta ba zai iya fadawa ba to babu laifi a gare shi domin ya fada kaga domin kai domin yayi wasa da ita babu laifi a gare shi dan yayi wasa da ita amma in san cewa karfin sha'awar shi zai iya sanyawa ya fada kamar yanda muka fada sai amfani da ka'idar nan na alwasa'il laha ahkamul maqasid ha wasila yana da hukuncin manufa wannan wasa zai janyo saduwa wannan wasa sai ya zama haramu an gane sai a nisance shi to wannan kenan a takaice za mu tsaya anan sai mu bada dama insha Allah ayi tambayoyi dan gane da abin da ya shafi wannan al'amari. Allahu a'lam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar mai karfin sha'awa sai tsotsai ya yi ya tafi ya ne shi alhali tana al'ada. Da ko wani hukunci da shari'a ko akwai abu da zai bada shari'a ce.
Eh akwai abin da zai bada insha Allah muka zame wannan bayanin insha Allah a karatu mu na gaba. Cewa mutun ya taki matar shi tana al'ada. Shin akwai wani abu ne wanda zai aikata amma an gane shari'a? Zamu tattauna shi insha Allah a karatu mu na gaba. In Allah ya yarda. Na'am. Wa alaikum assalam.
Nan da aka ci wannan risin cewa ya halatta ga mutum ne wasa ga matar sa da wani sai dai wurin da mutum yana iya to din sha'awa sai ya halatta ko ina ya wasa da shi a cikin matar.
To ina ganin mun yi wannan bayani baka nan. Mun yi wannan bayani baka nan ina ganin za ku isa na mai muka ce.
Indiya guji.
Yawwa.
Indiya.
Sun dai misalin yana da karfin sha'awar da zai iya kare kanshi. To babu laifi ya yi wasa da ita a ko'ina. Annabi ya ce isna'u kulla shay illa nikah. Ai isna'u kulla shay illa al-jima'. Ku nisanci komai da matarku in tana al'ada sai dai saduwa kawai. Shine abin da za ku nisanta. An gane wannan ko? Ba ina so in wasu fahimci wannan magana da kyau cewa irin waɗannan hadisai suna nan da yawa. Ku za ga ainihin matan Annabi suna gaya mana irin alaƙansu da manzo sallallahu alaihi wasallam. Dalilin da yasa suke gaya mana saboda ya zamanto dole babi ne na isar da saƙo. An gane? Domin kar su ɓoye ilimi. Kuma sannan Allah cikin ikonsa sai sanya al'adansu baya kyaman abu. To idan kai ya zama to al'adanka na kyaman abun ba za ka zo ka haramta shi ba, ka zo ka ƙaryata ka ce wannan abu ƙarya ne saboda ku al'adanku ya haramta shi. An gane wannan ku? Sai ka duba ai su Larabawa al'adansu daban da kai. Abin da yake a wajenku abin kyama ba fa shi bane abin kyama a wajen Larabawa. Ya sanya ko alƙali ne zai alƙalanci dole ne sai ya san al'adar mutane, sai ya san urf na mutane. Yanzu ko a Najeriya a Najeriyan ce tsakanin Bakano da Basakoci akwai kalmomin da in wannan ya faɗa abin kyama ne, abin kunya ne, in wannan ya faɗa ba abin kunya ba ne misali. Ko? Za ka ga akwai kalman da in Bakano ya gaya Basakoci sai Basakoci ya ruga a guji. Shi ko Bakano wannan kalma ɗin ba abin kyama ba ne shi a wajen shi. Kuma shi wani lokaci Bakano in ya gaya Basakoci wata kalma sai ka ga Basakoci ya ce subhanallah. Allah ya wadaranka, Allah ya kaza, Allah ya kaza. Ina fatan gane. Za ku iya kawo irin wannan misalan? Kamar wanne da wanne?
Wannan ya ce ruwa, wannan ya ce
diwa. Wannan ya ce diwa. Kaga akwai kalman diwa. In daga cikin su wani ya faɗi kalman diwa, wani zai ce subhanallah wannan fata ne. Wannan kuma shi cewa yake ruwa. Wane ne yake cewa ruwa? Bakano cewa yake ruwa. To shi ba zaka ce zai ce diwa. Eh? Kaga kuma kowanne in ya faɗi kalma a wajen shi a cikin al'adar shi abin kyama ne. An gane? Sannan kuma kalman kutuma. Kalman kutuma a wajen Basakoci ba matsala bane. Zai ce ya sayi doya kutuma kutuma. Manyan manyan doya. Shi kuma kalman kutuma a wajen Bakano ba tsani. In ka zo kace kutuma zai ce a'udhu billahi kai mutumin banza ne. To yanzu ka zo kaji wani malami. Wani malami ainihin Basakoci sai yana wa'azi sai ce ai ya sai doya kutuma kutuma. Kai kuma Bakano ne baka san al'adar mu ba, zaka dauki wannan malami aka ce subhanallah ba zan ƙara sauraron wa'azin wannan malami ba, ashe malamin nan mai batsa ne, malamin banza ne, alhali kai ne malamin banza, kai ne mutumin banza ba shi ba, tunda shi a al'adar su ba abin kyama bane, kai ne al'adar ku abin kyama. To ba zaka zo ka dauki al'adar ku na Kano ka lizintawa Basakoci ba, kamar yanda Basakoci da zai dauki al'adar Kanawa a Basakoci ba zai dauki al'adar Sokoto ya lizinta wa Kanawa ba. Idan mutum zai zamanto in Bakano za a kai shi ainihin abin nan za a kai shi Sokoto ko a kai shi Zamfara ya yi alƙalanci dole ne sai mai sai an karantar da shi al'adunsu. Shi ma kazalika Bakano in za a kai shi Sokoto haka nan shi ma ɗayan misali dole sai an karantar da shi al'adu. Ina ba ta gane? To irin wannan shi ne gaskiya mai ashabul kahf ya jahilta da yake karyata hadisan Annabi kawai saboda ya saba ma al'adar shi na Kano. Wa iyyaz billah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.